كنا أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على المرسل والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيدنا مولانا رسول الله الفاتح الخاتم حق قدر دار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت من الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأزمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد الدهري على الإلاك هاتم على تميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائد وفاري وملاجي وأديبي إلى الله شهي إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من قاف إلى قاف أينما سكنوا بجاه رسول الله يا همة الشيخ هجري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله Allah muna roƙonka kai mana da manzo Allah munjatul mursalina wannan akwai abiyatu warid da yazo munjatul mursalina matsayin mursalai sana'i alal mahbubi garsi sa a harisu وذكري له يبقى لساني ينفس وآهدت قبل القبل في ذاك مجتبى فلي فيه وعد إنني لست أنفس سأذكره في حالتي وحالتي أقيم على قب لطاها وأنفس صلاتي وصومي فيه عين التقرب فقير ويبقى الفضل يرجوك تحديث يعني جلوسي في محبة مصطفى ومن رد في قولي لك الكلب يلحس وأسأل ربي أن يجلي بحبه محمد عين الجود في الحب أمكس لنا العلم حق يا كريم بجاهه ويمسي بناء المنكرين يجبس وعلى جميع الأصدقاء مواهبا تدق حصون الجهل والحق تبأس وننظر في علم يحل عويسة ونطفئ شرار الرجال فينكس وهم منكري حبي لهبي أحمد أيا لائمي إني رأيتك تعبس فمن جات إبراهيم كانت بحبه ومن جات نوح والكليم فحدث توقره النبع بالنس الثابت تجلى رسول الله والقدر مبعث لذاك تراني مادها شائرا له وأهدي له أرعى ولم ألف أنكس فوالله لي حب لأحمد ثابت ولي جيرة فيه ستبقى وتلبس بجاه عظيم الخلق يا رب فانصرا فلا يبقى ذا كفر ولا من يسلس عليه صلاة الله ثم سلامه salatin tuqawina alal ahadina mukusu alayka salatullahi summa salamu salatin tufarrijuna tu'arrifuna wa bil madhin harisu haqa qadari wa bijdari al aziz wannan amsa ne na bayar shekara 20 ba akan menene amfanin annabi wannan shekara 20 ne baya na rubuta wannan wanda suke tunanin annabi ba shi da amfani ku ji da kyau annabi ba dan shi ba ba dan aljanna duk duniya ba dan manzo Allah ba ba dan aljanna duk duniya wallahi kowa ba wanda zai kai amma dalilin annabi ne kowa ya zama wani abu Allah ba wanda yake musu akwai Allah ko akwai ba wanda yake musu akwai Allah annabin shine ake musun samun shi shi yasa Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in Allah kuke so to annabi za ku yi fattabi'uni annabi ne shine shine ni din fattabi'uni ni za ku bi yuhibbukum Allah sai Allah ya soka soyayyan Allah ba ta yiwa sai ta jikin annabi Muhammadu ana neman taimako annabi Muhammadu kenan idan ka ce la ilaha illallah iyakan ka tsaya nan baka shiga musulunci ba ka ce ashhadu an la ilaha illallah baka shiga musulunci ba sai ka ce to idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka shiga musulunci kai musulmi ne amma fadanka la ilaha illallah bai saka musulunci ba sai ka hada da annabi muhammadu amma in ka kira annabi muhammadu shi kadai kuma ka shiga musulunci akwai wanda baya neman wannan taimakon duk duniya manzo Allah shi ya dauki zafin wajen Allah da baki daya inna sanulqi alayka wa yake karanta alqur'ani yake jin nauyi annabi ne kawai dauke masa duk waye ya isa wani abu wanda ba annabi ne dauke masa nauyin ba ana neman taimakon annabi duk duniya annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alayhi salatu wassalam kam gabaki ɗayan su annabi ne yasa suka zama musulmai annabi ne yasa suka zama musulmai wanda ba dan shi ba babu wani dan aljanna a duniya shi yasa aka bashi title din wa ma arsalnaka illa wannan title din nasa ne rahmatan lil alamin annabi muhammadu rayuwa ta duniya gabaki ɗayanta an samu saukin ta ne saboda annabi muhammadu وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم saboda abinda suka dauko ne daga halaran sayyidina rasulullahi ma yaf'alallahu ma yaf'alallahu bi abadikum in shakartum wa amantum ma yaf'alallahu bi azabikum shukuru duk duniya ba wanda ya cika ka'idan shukuru annabi muhammadin shine kansa babu shukuri shi manzo Allah ne shukuru shine ma'ana in shakartum la azidannakum wala in kafartum sanin annabi muhammadin shukurin annabi muhammadin ne ya iya bada wannan ka'idan duk duniya ba wanda ya iya bada wannan ka'idan kowa ya makale ne a bayan manzo Allah aka kalle shi da manzo Allah dan Allah me ake nema wannan shine annabi muhammadu kuskure ne fita daga musulunci ne mutumin da yake ganin cewa baya neman taimakon annabi muhammadu ƙarya yake baya neman taimakon annabi muhammadu ƙarya ne kuskure ne kafirci saboda kalman ta munana kuma kalma ce wanda ake amfani da ita to ko wanda yake gaba da manzon Allah mubasharatan baya yin irin wannan wanda yake gaba da annabi Muhammadu mubasharatan bai ma san annabin ba balle malami shi yasa rayuwan shege a cikin al'umma bala'i rayuwan shege a cikin jama'a bala'i domin yana kunno musu wutan da bai sani ba su kuma su zo su hau kai kuma wawaye su ƙara halaka suna ganin annabi bai da amfani abubuwa nawa nususu nassin alqur'ani nawa wanda Allah madaukakin sarki yake nunawa ba dan annabi Muhammad ba an zo ma ba ma walau la rijalun minal mu'minina ba dan mazaje ba ga hadisi yana cewa laulal ibadu ruk'un wasubyatu ruddaun wal baha'imu ruttaun lasubba alaikum azaban awja'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laulal du'afa ba dan raunanan ku ba wanda suka bi irin hanyar da nake kai da ba za a yi muku ruwa ba ba za a azarta ku ba yace innama tunsaruna ana taimakon ku ne wa turzaquna ana azartar da ku ne wa tusqauna ana shayar da ku ne bi du'a fa'ikum saboda raunanan ku ba ma annabi muhammadu ba ruwan sha ruwan sama dalilin annabi muhammadu ake yi arziki dalilin annabi muhammadu ne toyin nan me suke nema me suka fahimta a rayuwa muna fada har gobe annabin ne ba sa so ƴaƴan zulhuwai sirin jikokin zulhuwai sirin wannan shi jikokin zulhuwai sirin domin shi ne yake iya gaya wa manzon Allah gaba da gaba irin wannan kalman ya fada wa annabi annabi ba adali bane saboda haka baya neman wani abu baya neman wani taimako wajen manzo Allah tunda bai mara to in ka duba similar tafiyan abinda ake tafiya kenan to duk wanda ya tafi akan haka ai ba zai kai ba ba zai kai ba na gaya muku ce lokacin da sayyidina Ali bin Abi Talib ya nemi ya san wai wannan yaron daga wani gida yake fitowa ne aka ce waye ubansa ce ba san uban shi ba amma an san uwarsa aje a kira uwar ta zo uwar ta zo a gaban sabon manzo Allah ke ya aka yi haka ta ce
بينما كنا أرألغن بينما كنت أرألغنني وترانا إنا كيو تماكي فرأيت الذلة سينغوني إنوى فقشني سيللئني توني إنوى ديللئتا تتري با وانا أبنى تغني سي إنوى يللئتا daga wannan lokacin ta tashi sai ta ga tayi ciki bata san uban zulhu wai sirba bata san uba ba cikin shege ne shine iya dama ya fadawa annabi haka saboda haka irin wayannan kalmomin suna fita ne a bakin ƴaƴan zina irin wayannan kalmomin duk ku auna su baya fitowa in a jikin musulmi ne to zaka ga yawanci a jikin ayan zina ne karma take fita saboda ka mu ba za mu fasa tallan annabi ba su ko ba za su fasa sukan annabi ba annabi yana da level a wajensu mu kuma annabi ba shi da level a wajenmu duk wani abu da suka jawo shi suka mai da shi da ka duba ka gansu kaf gaba ki daya mahaukata ne kuma wa za ka kalle shi da siffan imani a cikin su shi ka'idan abu alhaya'u min al-imani shi kunya yana daga cikin imani ku duba ku kalli irin su da waɗansu yara irin su wanda za ka ga shehu ɗaya za ka ga suke zazzaga masa ashar misali sai ka duba shin Shehu Dairu bai haifi irin wayannan ba Shehu Dairu ya haddace alqur'ani kafin uban wannan kai kafin wannan ya zo duniya a matsayin sa na shehi amma zaka ga ba kunya ba tsoron Allah to shin wannan manzo Allah ya ce ukuri muzi shaybatin ka girmama mai furfura hadisin ya canza ne ukurimu zi shaibatun fa innahum kurama'un indallah ka girmama mai furfura domin yana da girma ko a wajen Allah ko da ba musulmi bane ko da ba musulmi bane babu tahsisi cewa sai musulmi zi shaibatun amma sai kaga yara irin wa'annan yana dannawa dattijai ashar to sai na za fara akwai alaman kunya ku shifa anhu jilbabul haya an cire musu mayafi na kunya man laysa lahu haya'un fa laysa lahu al-iman duk wanda bai da kunya ba shi da imani to akwai alaman imani a cikin irin su mai salula babu da shi da makamantaka da su babu sau da ayar ko ba komai ba a taba samun mutum daya a cikin wahabiyawa wanda ya kama da shi ba domin a tarihin duniya shi kadai ne aka samu wanda yake da yaya sama da 70 sun haddace alqur'ani a tarihin duniya da jikoki na bangaren ƴaƴa maza da jikoki na bangaren ƴaƴa mata da jikokin jikoki sama da mutane kusan 700 ne suka haddace alqur'ani a gidansa Allah ya bada wannan to irin wannan iya wannan kawai ka rusa wannan aikin kaf in ba shege ba ba wanda ya isa yace kar a kalli wannan shege ne kawai ke da wannan sifa shi kuwa shegi idan ya yi sheganta babu damuwa an san zai iya saboda sunan shi kenan kwallon shege an sani kuma taba wa'innan ai abinda ya sa suke taba annabi kenan saboda man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi jama'a mu kiyaye annabi wallahi mu kiyaye annabi kuma mu so annabi mu tsaya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi Muhammad shine komai wallahi kuma a karatun mu zamu dinga tafiya muna waiwaye muna iltifati ilal gairi saboda mutane su gane me wai har mutun yana tunanin me annabi ya masa to ya bar musulunci ya bar musulunci domin shiga musulunci kwatanka daga kullu mauludin yulad ala illa anna abawahu aw yunsirani aw yumajjisani musulunci fa abinda yasa kai jahilci ma da dadi wannan lokaci musulunci duk wanda kaga an haife shi a gidan musulunci aka zo aka ce ayi masa suna a sa masa suna a masa huduba talqini fa ake tuna mar annabi Muhammad nan da ka sani a alimul gaibi to shine fa anan shine ma'ana fa shine ma'anan huduba shine kuma talqini din nan da ake yi kuma ana kawo maka shi da annabi Muhammad da Allah ne dan ka san Allah shine wakilin annabi Muhammad Qur'anin nan da yazo da Allah ku taimake ni dan Allah a taura maganar waye Allah Injila fa Allah Zabura fa Allah yayi daidai da annabi Muhammad me dalili saboda dan sakon shine manzo Allah wannan shi yasa alqur'ani yafi at-taura yafi injila yafi zabura kuma duka maganar Allah sunansu saboda annabin lahiran nan da ka san shi da katin ka zo shekara 1000 to shine annabin yanzu shi kadai ne da Allah akwai menene wani abu anya mutane nan sun fahimci annabi yana da wahala in ya tashi ta yi tushe to yanzu wannan ne za ka ba shi amanan kanka ya kai ka ina Allah ya kiyaye za mu ci gaba da karatu Allah ya kiyaye warawa ibn wahabin ya rawaito an fatimatu binti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga riwaya daga sayyida fatimatu yar manzon Allah alaihi wassalam annabi kala idza dakhalta almasjida idan ka shiga masallaci fa salli ala nabi kai salati wa manzon Allah shi masallaci dakin waye ne to me yasa aka neme ka kai wani abu kuma fa salli ala nabi wannan riwayan sayyida aisha fatimatu zahra kai salati wa manzon Allah saboda waye mai dakin kaga yance maka dakin Allah ne amma duk mu'amalan da annabi Muhammad kake dakin Allah ne almasjidu baitullah nassan abinda nassi yazo kenan amma wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin komi na ko Allah ne liman to waye liman din in ka zo kuma me kake cewa kai niyan sallan azhar koyi ga liman an nuna maka annabi Muhammad da shi ne abun kama bai yi maka komai ba a wajen mutuwan ka sai annabi ya halarto hayati hayrul lakum wa mamati hayrul lakum gashi na masnad na haris turadu alayya a'malakum ana turo min aikin ku kullun ina gani in wajadtu alhayra hamidtullah in kuka yi aiki mai kyau in gode wa in wajadtu ghayra zalika fa astaghfirullah lakum idan kuka yi kuskure in nema muku gafara a wajen Allah baka neman taimakon annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai koma ga Allah amana abinda to akwai laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da Allah yake faɗa mana ba jan hankali bane abinda fa annabi Muhammad fa zai koma ga Allah, zai koma ga Allah ne da dauki ransa, yana cewa inna lil maut la sakaratun, wallahi mutuwa tana da magagi. Ana taunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana juye kansa nan, yana juye kansa nan, yana cewa inna lil maut la sakaratun, Allahumma shaddid alayya, Allah ka tsananta min wahfit an ummati, ka rage wa al'umma na zafin, ka rage wa al'umma na zafin mutuwa, ni ka dora mu. Wannan ba dan shegiya bane, anya Allahumma shaddid alayya wa fit an ummati, ka sauƙaƙa wa al'umma ta, ni ka ƙara, ka rage zafin duk ka dora mu. Baya neman taimakon annabi, sai an je barzahi, sai an je barzahi gunda zai ci uban shi da kyau. Sannan bayan an fita daga nan, in aka je tashin kiyama, ba fa wani annabawan fakewa suke, annabi Muhammad suke nema ya taimake su, annabawan fakewa suke, kowa annabi Muhammad ake nema, shi kadai ake nema ya yi taimako. Shafa'ati yawmal qiyamati haqqu, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, duk wa'annan gabaki daya shi wanda irin giya ya sha ne. Wannan duk bala'in bai, duk wa'annan gabaki daya, ai Allah yake, Allah karka samu zaniya, amin, albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah yake, amin. Fa salli ala nabi, kai salati wa manzo Allah, wallahi wai da me maka ta shin me yasa aka daukaka maka, me yasa aka daukaka Madina? Baya neman taimakon annabi, amma kuma gurin da yaje karatu ya koyi iskanci a nan ne, a Madina ne ma zauna. Taimakon da annabi ya yi a Madina, sunan Madina ya sari ba, macizai ne da komi a garin Madina. Ya san tarihi, ya karanta tarihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hana kar a kashe Madina, kar a kashe maciji a cikin garin Madina, saboda waƙiya da take faruwa, aljanu ne suke fitowa da suran macizai. Manzo Allah ce kar ku kashe, ku yi in kun ga maciji ku masa sallama su uku tukunna, in bai bace mutum ku kashe shi. Sai da aka kai ga haka ba, manzo Allah ya kawar da dukkan wani kwari a cikin garin Madina. Shi fa baya neman taimakon annabi, baya neman taimakon annabi a zamansa a Makka. Addu'an da annabi Ibrahim ya yi wa Makka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi a kan mudu na Makka, mudu na abincin Makka, na Madina ya fi na Makka albarka. Ya ce na sa muku albarka a cikin mudun, haka ya ce annabi Muhammad, na sa muku albarka a cikin mudun abincinku na Makka, na Madina. Iskancin ya yi yawa, me ya iskancin ya yi yawa ba mu san, amma kuma yana da kyau, dama irin hakan ne yake sa su yi bari, mu kuma mu din shi yasa lokaci zalan ma tana da amfani a wajensu. Mu kuma amfaninmu shi ne mu ƙara fito da annabi Muhammadu, mu fito da annabi Muhammadu, domin da bai yi wannan iskancin ba, ba za mu yi magana ba watakila. Amma mutane da san manzo Allah, kar a gushe a dinga kiyaye annabi Muhammadu, kuma a tsaya akan annabi Muhammadu, wallahi shi ne asalin komai, komi na Allah, duk wani abu na Allah, wallahi Allah ya handi oba yana hannun annabi Muhammadu, wallahi Allah ya handi oba yana hannun annabi Muhammadu.
Allah huwa al-mu'i wa ana al-qasim.
Ute bi mafatihul ardi wa wudi'a fi yadi. Arzikin kasa kab gabaki daya, dama shi arziki na ce daga sama ne yake saukowa, wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna. Zuba ruwan arziki yake yi shine noma, duk wani abin da ka sani daga sama kasa yake dawa. Shi kuma wa kullu ma fawqa turabi turabu, duk abin da ke kan kasa kasa ne, duk arzikin da ka sani akan kasa ne. To wannan arzikin mabudinsa na hannun manzo Allah ne, mabudinsa na hannun manzo Allah ne. Akwai wani abin da zaka nema wanda baya hannun annabi? Kai manomi, me ya haga? Kabar mu da wancan din mana shedan ruwa kifi. Kabar mana wancan petur din ba mu gaji da saya ba. وقل كتي اللهم اغفر لي ذنوبي, الله كغفرت من ذنوبنا, وافتح لي ابواب رحمتك, كبوده من قفر رحمنك. واي قفر؟ كبوده من قفر رحمنك. كاغا با بوكاتن رحمن النبي با بوكاتا. واذا هرنت اذا كفتا فصلي على النبي, كاي صلاتي ومن ذا الله. Wa qul ka ce Allahumma ghfir li dhunubika, Allah ka gafarta min dhunubina, wa ftah li abwaba fadlika, ka bude min kofar fadlanka, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, wa kana 'alaika azima. Fadlan da na maka yafi kowanne girma, 'alaika fadlullahi 'alaika azima. Kofar annabi ake shiga. Wa fi riwayatin ukhra, falisallim makanan, yayi sallama gun da yake, falisalli fihi, yayi salla a ciki, wa yaqulu, yace idza haraja, in ya fita, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allah ina roƙonka min fadlika, daga cikin fadalanka. Fadalan Allah shine annabi Muhammadu, wasu kace Qur'ani, wasu kace annabi. Wannan iya masu tafsiri sun faɗi haka, fadalan Allah shine annabi Muhammadu, fadalan Allah alqur'ani. To in ka dauki alqur'anin ne, shi kansa alqur'anin shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa bi riwayatin ukhra, a wani riwaya, Allahumma ahfizni min ash-shaytanir rajim, Allah ka kiyaye ni daga shaytan ar-rajim, ka kiyaye ni daga shaytan ar-rajim wanda ake sallan fiya da shi. Wa an Muhammad bin Sirina, Muhammad bin Sirina yana cewa kana nasu yaquluna idza dakhala al-masjida, mutane suna fada idan suka shiga masallaci, sallallahu wa malaikatu ala Muhammadin, Allah da malaiku ku yi salati wa annabi Muhammad. Wannan umarni ne, ni ba zan iya yin salati ba wa annabi Muhammadu, saboda baka san me zaka faɗa ba, ai kwaikwayon salati kake yi sai Allah ya ce kai. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah da mala'ikunsa suna salati wa manzo Allah. Ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi, wanda kuka yi imani ku yi salati wa manzo Allah. To sai kace Allahumma salli 'ala Muhammadin, Allah ina roƙonka, ban san yanda zan yi salati wa annabi ba, amma kai kai. Shine fa wannan magana, sallallahu wa malaikatu ala Muhammadin, Allah da malaikunsa, Allahumma salli ala Muhammadin, ne shine kace allahumma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabin wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar allah da albarkansa bismillah da halna da sunan allah muka shiga cikin masallaci wa bismillah harajna da sunan allah za mu fita wallahi tawakkalna mun dogara ga allah wa kanu yaquluna idan suna fada mutanen madina idza kharaju misal zalika in sun fita abin da su fada kenan in za su shiga abin da su fada kenan wa an sayyidatuna fatimatu zahra aidan kana nabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah ya kasance idza dakala al masjida in ya shiga masallaci kala sai ce sallallahu ala muhammadin wa sallim allah kai salati wa annabi muhammadin in manzon allah ya shiga masallaci abin da yake fada kenan da kansa sallallahu ala muhammadin wa sallim sallallahu ala muhammadin wa sallim wannan shine harshen sayyidina rasulullahi yana salati wa kansa suma da kada misali hadisi fatimatu qabla hadha sannan sai sake kawo misalin wannan hadisi na sayyida fatima wa fi riwayati a wani riwaya kuma yana cewa hamidallaha wasamma godiya na gode wa Allah wasamma sai ya ambaci kuma ya ambaci manzon Allah wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsira da amsa Allah sabata ga manzon Allah wa zakara mislahu shi ma ya ambata hamidallah mana hamidallah sunan manzon Allah wa hamid mai yawan godiya shine ma'anan ahamadu lamun din kaman wa shukka lahu ismuhu liyajluhu wa dhul arshi mahamudun wa hadha muhammadu kun gani ubangijin al arshi sunan shi abun godiya waye mai godiyan gashi nan shine muhammadu shi yake iya godiya wa mahmudu shine ma'anan babu shukurin nan na baya babu wanda ya iya cikawa shi yasa alhamdulillahi da ku ji ina yi magana wani lokacin ce alhamdulillahi wal abdulillahi abinda ake nufi nadi sirrin magana alhamdulillahi wal abdulillahi ma'anansa ahamadu lillahi alhamdu lillahi godiya ta tabbata ga Allah to waye na Allah waye alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah to waye ke yin godiya ahamadu lillahi shi kadai ne yake iya godiya wa Allah ahamadu lillahi daga Allah yake ahamadu lillahi na Allah ne ahamadu lillahi shine kawai zai iya godiya wa Allah shine ma'anan ahamadu cire lamun din kawai akai alhamdu ahamadu ne kaman mahamudu muhammadu ne wau din ko ake cirewa ita ce ake cire ta aka cire ta ita zama muhammadu muhammadu amma an ta zama mahamudu zaga mahamudu man fi samai ne muhammadu man fi al-ardi duk sunayen idan fa mutum in gida da suna muhammadu an ya gidan wannan dan iskan akwai mai suna muhammadu wallahi alam to in ya sa ma bai sani ba saboda bakin ciki idan gida da mai suna muhammadu mala'ika fa baya rabuwa da gidan saboda kariyar mai sunan muhammadu wallahi tallahi da ahamadu da muhammadu mala'ika baya rabuwa da gidan ana ajiye mala'ika dan mai suna muhammadu a gida saboda annabi muhammadu rahama ba za ta fasa sauka a gidan ba, saboda kariyan da mai kuma aka zo ranar tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana isu, Allah yake faɗa, man kana isu Muhammadu falyaqum, duk wanda sunansa Muhammadu ne ya tashi. Iyayenmu shi yasa yanda muka tashi, kaga Muhammadu awwalu, Muhammadu sani, Muhammadu salisu, Muhammadu rabi'u, Muhammadu hamisu, Muhammadu sadisu, Muhammadu sabi'u, Muhammadu saminu, Muhammadu tasi'u, Muhammadu ashiru, duk sunayen annabi ne fa. Sai aka kawar saboda kar a zagi shi da Muhammadu, sai a kira sani, salisu, rabi'u, hamisu. To da sauki da ka zage shi a haka, da ka zage Muhammadu mubasharatan, shine hikimar iyayenmu. Amma duk sunan Muhammadu ne, duk sunan, kuma duk wannan, duk mai wannan sunan, sunan ya ishe shi, sunan ya ishe shi. Ranar tashin kiyama wannan sunan ya ishe ka. Duk abin Allah ba zai iya kona mai suna Muhammadu ba. To wannan dan iskan ya sa inda aka sa kai, alƙawarin Allah ne, alƙawarin Allah ne. Muhammadu haka min jaye ne nan, kan nan ha ƙarami ne, kowane gefe nan cikin min jaye ne, nan ƙafan mutum dal ne, ba wanda zai shiga wuta na rantse da zatin Allah da wannan siffar. Billahi allazi, sai an canza ka saboda Muhammadu ne, saboda Muhammadu ne. Duk wanda za ka ga an shigar da shi wuta, sai an mai da shi wani kala, amma wallahi billahi al'azim ba za a sa ka da sunan Muhammadu ka shiga wuta ba, wallahi ba zai yi ba. Baya neman taimakon kowa, ko annabin ma ya ce. Ya wancan ai mu dan kace ba ka neman taimakon Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, Shehu Usman, wallahi ba komai. Dama wannan sai mai rabo ne, ai tsautsayi ne. Ka san shi mutum baya zama shege, kwallon shege, sai ya kai yanda yake bukata tukunna. Wannan su ne asalin abubuwan da yake faruwa. Amma alhamdulillah muna godiya, mun gode wa Allah. Allah kar Allah baka yi mu irin wannan zubin ba, kuma kar kai. Wa bi riwayatin bismillah da sunan Allah, wassalamu ala rasulillah, inna sallama ga annabi Muhammad. Wannan faki ga musallaci ne, duk wannan riwaya duk aikin annabi ne. To wai in mutum ya shigo musallaci, ka san su ne suke da ka'ida, in aka shiga masallaci, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, yake ji gum. Wai in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, ka san mu a wajen mu da mu ce sallallahu alaihi wasallam, a yan dariqa duk wanda suka shiga cikin karabkan iyayen mu, ko da mutum ba dariqa zai ce sallallahu alaihi wasallam, to su ba za su faɗa ba, wai shirka ne. Wai wannan fa tsaban tauhidi ne, yasa sai suka mance Allah ne ya ce a cikin sallah, shi magana sunan annabi Muhammadu ba magana bane, magana sunan annabi Muhammadu ba magana bane, tunda Allah ne ya ba da izini ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kayi magana ya rasulullah, kayi magana da Ubay, ya kira Ubay yana masa magana, sai Ubay yana sallah. Sai can ya zo wajen manzo Allah ya ce, ya rasulullah, lokacin da kake magana ai ina sallah ne, shi yasa ban amsa ba. Sai ya ce, baka ji abinda Ubangijin ya faɗa maka ba, ya ayyuha alladhina amanu, ba ya ayyuha almuslimuna ba, ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idan kana sallan na kiraka, ka yanke sallan ka zo wajena, ka bar sallan, ka yanke sallan ka zo wajena ka bar sallan kuma ka je duk aikin da annabi ya saka a cikin sallan kake. Akwai wanda yace shi yana son shiga musulunci amma damuwansa shi sallan nan ne yayi yawa. Manzo Allah ya ce masa wanne kake so, wanne zaka iya, ya fada. Manzo Allah ya ce kai, ce manzo Allah ya ce yayi, amma sauran an bar shi. Waye yake da izinin yin wannan? Illa Rasulullah. Manzo Allah ne kawai ke da ikon wannan. Banda manzo Allah ba wanda yake da wannan tsarin, babu. Dangin Allah manzo Allah ne yake da ikon wannan. In yace to yanzu saboda Allah ku ga irin power irin na manzo Allah. Manzo Allah ya ce za a shigar da mutane a cikin al'ummarsa, za a shigar da mutane 70,000 aljanna ba azaba ba iqabi. Da manzo Allah ya faɗa, sai wani daga cikin sahabban annabi sunansa Ukashata bin Mahsan, sai ce ya Rasulullahi ka sanya ni a cikinsu. Ku fahimci karfin annabi, ya Rasulullahi ka sanya ni a cikinsu, sai ya ce wa anta minhum, da waye shawara? Saboda isuwansa a wajen Allah. Sai ka sanya ni a cikinsu, sai ya ce wa anta minhum. Bai ce Allah ina roƙonka ka sanya shi ba, saboda isuwansa shi ne mai fadar, sai ya ce kana cikinsu. Sai ya nuna wa mutane, sai wani ya ce ya Rasulullahi nima, sai ya ce sabaqaka biha Ukashata bin Mahsan. Wannan an rufe, wani ɓangaren kuma ta zo baya, amma wannan an rufe. 70 ɗin ya cika, 70,000 ɗin ya cika. Waye wannan? Waye yake ba da aljanna? Abubakar filjanna, Umaru filjanna, Sadu, Sa'idu, Dalhatu, Zubairu filjanna, 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 haka. Waye yake yin haka? Saboda mai matsayi a wajen Allah shi ne annabi Muhammadu, shi kaɗai ne yake yin irin wannan. Ba wanda ya isa ya kushe ko ya yi cushe cikin abin da aka yi. Sai na Rasulullahi a wannan tsarin ya gaya wa Abu Huraira, ya ce ya Aba Hira, ɗauki wannan takalmin kaje haɗa ido da takalmin kawai. In mutum ya san, ya yadda, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi, kai mishi bishara ɗan aljanna ne. Ya kalli takalmin, amma sharaɗin biyu ne. Kallon takalmin imani da annabi Muhammad, ya zama ɗan aljanna. Sayyidina Umar ya ce ai haka mutum, haka mutane duk za su daina yin sallah, za su bar duk hukuncin da yake kansu, kawai za su bi wannan kyautan. Sayyidina Umaru sai da ya doki Abu Huraira a kirji, sai da ya zaman yan bori, ya ce koma, saboda rahaman ta fito ta yi yawa. Abinda yake nufi ba yana hana rahaman ba ne, a'a, saboda yan iska ne, yan iska ne su gane. Ce rahmat ta yi yawa, ya Rasulullahi da ya doki Abu Huraira, sai da ya zama yan bori, ya tashi a guje, ya shiga lungu Sha'bi wannan kabilan yan uwan mahaifansa, ya je yana kuka gaban manzo Allah. Manzo Allah ya ce me ya faru Abu Hira? Ya ce ya Rasulullahi ga abin da ya faru. Umaru ne da ya ji ina duk wanda ya ga takalmin nan in yayi imani zai shiga aljanna. Takalmin da imani da manzo Allah zai shiga aljanna. Da ya dake shi shine yazo yana kuka, sai ga sayyidina Umaru yana dubawa yana dubawa, sai ga shi nan yazo gurin yana zuwa wajen manzo Allah, ce ya rasulullahi kar a bar mutane haka. Ya rasulullahi ɗan iska suna da yawa. Sai wani ya ce in ya gani kawai alkawarin an san ya cika, to shi kuma ba zai sake yin ibada ba. Shi akan a yi ijtihadi ba dan toshe aikin rahama ba, a buɗe rahama ne amma a ƙara, saboda fadalan ta zo, rahama ta zo a buɗe. Kuma manzo Allah ya ce ya yarda da kai, shikenan an gama. Ya yarda da kai an gama, ya yarda da kai an gama. Wannan shi ne abin da yake faruwa, wannan shi ne abin da yake faruwa. Saboda haka mu wannan fadalan na annabi muke so, ba mu da ƙarfi, amma mun gani in mutum ya ce shin Abdullahi bin Mas'udin bai san Allah ba ne, dukan kuyanga yake yi yana dukanta tana a'udhu billahi yana dukanta ta man laifi, sai ta ga annabi Muhammadu kalmar da yake a'udhu bi rasulillah, sai jefa da bulala. Sai Abdullahi, manzo Allah ya ce Abdullahi, yace Abdullahi kana ganin ba abinda za a yi maka ko? Yace to ni zan tsaya mata ranar tashin kiyama, wallahi za a karba kita. Daga wannan lokacin Abdullahi bin Mas'udin ya yanta ta a'udhu bi rasulillah. Da bai san a'udhu billahi bane, bai san Allah bane, amma da aka ce ga annabin fa, riwayan yana cikin Muslim, altaji'u bi rasulillahi tawassuli. Saboda haka abubuwa suna nan daban-daban da yawa, sai kawai wanda ka ji ka dauka. Wa an ghairiha, ba daga sayyida Fatimatu ba, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani ruwaya daban, idza dakala almasjida, in ka shiga masallaci, qala allahumma iftahli abwaaba rahmatika, Allah ka buɗa min kofofin rahmanka, wa yassir li abwaaba rizqika, ka yassare min kofan arzikinka. Kofan arziki manzo Allah ne rahama, manzo Allah ne fadala, manzo Allah ne judu, manzo Allah ne karamu, manzo Allah ne adawu, manzo Allah ne duk annabi ne, duk annabi Muhammadu ne. Shi yasa duk abinda annabi yayi ba wanda ya isa ya kwatanta shi. A kowane kalma ka kira sunan kyautatawa, a kowane kalma ka kira sunan kyautatawa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ra'asu, kowa bin shi yake, wallahi ma dama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba dan shi ba, duk kowa dan wuta ne, wallahi tallahi kowa dan wuta ne ba dan manzon Allah ba. Manzo Allah shine asalu kulli shay, Allah ka taimake mu. Wa an Abi Huraira, idza dakala ahadukum almasjida, idan ɗayan ku zai shiga masallaci, falisalli ala nabi, yayi salati wa annabi. Da yawa za ku ga mutane suna shiga masallaci ba su yi salati ba, ba su sani ba, amma shiga masallacin salati yake wa manzo Allah. Shine wannan shine adabu fi salati, adabu ne, ladabi ne wa manzo Allah. Idan da za ku misali gidan marayuna, idan zan shiga masallaci za ku nace assalamu alayka ya rasulullah, talqini nake musu saboda su gane. Kuma kowan yazo shiga abinda yake faɗa kenan. To wannan shine training din fahimtar annabi Muhammadu kenan, yanda muka fi mutanen kenan. Duk wani abu na annabi Muhammadu za ka ga muna tafiya a kai, in mun kama wani guri ya kwace, muna ta kokuwa da shedan, wani gurin ya fizge wani amma dai ko ba komai mun fi su san annabi mun fi su sanin annabi mun fi su ba da haƙin annabi kuma babu wani abu a duniya gabaki ɗaya wanda yafi soyayya babu asal kulli shay'in almuhabbatu asalin komai soyayya ne asalin komai soyayya ne shi yasa muka gane da mahaifinka da shehinka akwai bambanci cikin samar da kai shehinka ya samar da kai ne da yawun soyayya bahira mahaifinka ya samar da kai ne da yawun sha'awa saboda haka ake fifita matsayin shayi akan uba wanda aka haifa shi uba ya jawo ka ne da sha'awa ya fito da kai duniya shine mani daga aljanna aka sauka da kai duniya shi kuma shayi ya yawun bakinka da shi aka yi amfani wanda aka sarrafa ka ka koma da mai da kai wajen rabbul izzati wancan ya saukar da kai ne wannan kuma zai mai da kai ne matsayin ba ɗaya bane zawahiru aikin zahiri ake yin sa za a baka duk haƙin da yake kan uba yana kan shehinka saboda kiyayewa ka san me aka maka saboda zai tara maka abubuwan da za ka amfana duniya da lahira shi yasa in uba ya zama uba ne shine kuma shehinka alhamdulillahi wato wani abin mamaki ban taba sanin wani a cikin gari a Nigeria wanda ya yi biyayya wa ubansa kamar Shehu Alhadi ba dan Shehu Dayo eh ban taba sani ba ban taba sani ba shi da ne na sha'awa kuma ɗane na ruhi domin wata rana shehi ya tura shi lafiyan bare-bare maulidi da ya je lafiyan bare-bare maulidi sai aka nemi ya je ya ƙara kwana zai ana son ya yi wani karatu sai ce ba zai iya ba sai dai zai iya tasowa ya dawo Kaduna in shehin ya ce koma zai koma sai aka ce a kira shehin ta waya ya ce a kira shi ta waya ya ce gare ya koma ya je in ya je a ba shi izinin ya sake komowa ya dawo amma ba zai iya magana da shehin ta waya to a cikin yayin shehanai in akwai waɗansu ban san wani wanda ya san shi ai kaga tafiya shi yasa ma aka yi saurin ɗauke shi shi yasa ba kowa ba ne yake iya ba da wannan haƙƙin ƙalla ma tujar ka sami ɗan shehin ma ya san shehin ƙalla kaɗan ne ana samu amma ba su da yawa saboda hijabin uba yana lullube su wani sai uban ya tafi baya nan ba tukuna yake iya gane wani abu a cikin tafiya saboda yana da wahala kaliski abin lokaci guda yana da wahala Allah ka taimake mu wannan ina ganin da mu tsaya a nan amma mu gane abin nema shi ne manzo Allah kuma komai yana hannun manzo Allah ko menene yana hannun manzo Allah ba abu sayyidina Abubakar Siddiq bai samu aljanna ba sai ta hannun wa manzo Allah ne ya buɗa masa sayyidina Abubakar sayyidina Umaru to ai ba wannan ba ma shi musuluncin kacokan abinda ake kira musulunci shine Annabi Muhammad ba
sallallahu alaihi
wasallam Annabi Muhammad shine musuluncin shine musuluncin in babu Annabi da Allah ta ina sa to duk sallar da ake yi fa na duniya ba wanda aka taɓa haɗa masa sallah biyar ba sai Annabi Muhammad sallolin gadon gado ne masu sallan asuba su kaɗai ne sallan asuba ɗin shikenan sallan ba wani sallah sallan asuba ne kuma masu azhar su ma irin nasu zamanin su daban sallan azhar ɗin kawai aka ɗora musu ba haɗa musu da asuba da azhar ba sallan magariba ma haka ne ita kaɗai ce sallan isha'i ma ita kaɗai ce la'asar ita kaɗai ce manzo Allah ne aka haɗa saboda shi ne annabin kudu da arewa da gabas da yamma da sama da ƙasa shi ne sai aka tattaro duk aikin annabawan da baki da aka dawo da shi a cikin al'umma Annabi Muhammad shi ne shi kaɗai wannan azumin wato daɗi ne mana yawa shi yasa iskanci ya yawa daɗi ne mana yawa an bamu babu wani ku duba yadda Annabi ya kasa al'umman gida uku al'umman ya kasa su gida uku ne da farko da tsakiya da ƙarshe sai kuma manzo Allah ya raba al'umman ya ce alherin da ke cikin farkon akwai shi a cikin tsakiya akwai shi a ƙarshe sai ce kai ma ba wanda ya sani a cikin ruwan sama wanne ne ya fi farkon shi ne ya fi ko tsakiyar ko ƙarshen saboda ai sahabban annabin iya adadinsu 124 ne iya sahabban annabin 124 ne ba ƙari ba rage sahu 120 ne za a yi ranar tashin kiyama sahu 120 ne 120 din nan ko rabin sahun bai kai ba rabin sahu ɗaya bai kai ba rabin sahu ɗaya bai kai ba manzo Allah shi yake da sahu 80 shi kadai duk sauran annabawan sahu 40 ne duk daga kan Annabi Adamu har kan Annabi Isa sahu 40 ne amma manzo Allah shi yake da 80 a sahu 80 din nan la ilaha illallah kai wato Allah ke a so Annabi a yawaita salati wa Annabi a yawaita salati wa Annabi Muhammad a yawaita salati wa Annabi Muhammad kar adin kar ka ce sai kai dan dariƙa kai salati wa Annabi kai kawai ka je kai ta yi kai ta fama ku dan gane juna da kai da Annabi ya gane ka ka gane shi yawa ya gane ka ka gane shi domin mu'amalarka da take yawan zuwa wajen Annabi Muhammadu da haka ake gane ka yawan hadiyarka na salati wa manzo Allah daga haka ne ake cewa matso wannan da shi ne kana matsowa kuma shikenan an kama an gane ai kun taba ganin akwai wanda ya kira Allah Allah bai saurare shi ba ashe ba engage ko akwai call engage ka taba kiran Allah bai saurare ka ba an taba kiran Annabi bai saurare ka ba to bayan wannan fa akwai wani halitta ko mala'ika ne iyakan jinsa ne amma Annabi Muhammad inda duniya suka taru suka kira shi yana ji a lokacin saboda jinsa irin jin Allah ne shi kadai kuma ka ba wannan shi yasa sai aka sakar ma al'ummansa kuntu sam'uhu wa basaruhu wa man adali waliyan kenan to ta ina shi kuma yake samu wa man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimman ja'altuhu faradan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil khairi as-salatu ala nabi muhabbatu kenan aikin alkhairi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil khairi hatta uhibbahu sai so shi ashe hubbu huwa al-asl daga zalan an soka sallanka duk gabaki ɗaya durƙushe ne gabaki ɗaya in ba annabi muhammad a soyayyanka da annabi muhammad shine asalu sonka da annabi muhammad Allah kan dama baka san shi ba annabi muhammad ake so ka so to daga nan ka samu wannan asalin to shine zai baka dukkan abin da kake bukata to daga nan sai Allah sai ya ce to ni ne sam'uhu basaruhu yaduhu rajuluhu wala in sa'alani law yadannahum wala in sa'alani law izannahum an tare maka makamin gabaki dai an baka a matsayin kuntu khayra ummati ka shiga cikin karabka na ulaika ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasanu ulaika rafiqa to karabkan da ka samu kenan salatin annabi ne yake kai mutane fadalan annabi ne albarkan annabi ne kyautan annabi ne juduhu karamuhu minanuhu azmuhu sahauhu duk na annabi muhammad Allah ya amfani da mu hazul mahibin wa hazul waqi subhanahu ya fadu ma yuwaddu wa laysa al abdu suwabudu in tasatu inni magalubu wa la bi lakabiru li masubu baqara du innaka al qadiru ariyana innaka al muridu wa la yakunu ghayra ma turidu ara la bi da kayfa dahar al marid wa kayfa tadallu ma za yuridu jinan dake bin al adu hina wa zo inna yuad din la tabki min asari liyadan faqad bagawar min alinada habuna kala mungaram alayhi madrasu wa maladi tal salam min al usuri mai himal dalil man jam wa sanada inna bani amru da'utu samada asa ara nasaran qariban yafi kull al ida wal abdu hadha matini ya matini ya matino bika zajartu a isma'ukun ajizu bainan dhari an daifa lami kawa anshirin walau kafifa la ilma la maala wala jaha wala hawla wala quwata lil abdi wala wakili ya wakilu kullu alladhi talabtu minka ajal fa innama akharta lam yaj ya rabbi bil ma'i latamasaru wa man alladhi qarabu wa nasa ladhi basalliya ala al muhtari allahumma salli ala ubani qawla khatimi lima sabakana sallallahu alaihi wa alihi sararika al mustaqimi ala aliya qadari bidari lati subhanahu